Da bon magoya bayan jam'iyyar adawa na SFDR da SP da FUA da SDR ne suka hallara a ɗakin taro na Paledi da Nafsiye domin jaddada goyon bayan su ga wannan sabuwar tafiyar da jagororin 'yan hamayya suka sa gaba a ƙarƙashin gungun da suka kira Coalition for an Alternative Democratic CAP 2021. A ƙarƙashin wannan sabon salo, 'yan adawar na hangen samun gagarumar nasara a zaben gama garin watan Disambar 2020, kamar yadda kakakin su Madam Bayar Maryama Gamace ta bayyana a wannan sanarwa. Dukkan wasu gaggan shugabannin 'yan adawa galibinsu 'yan takara a zaben shugaban kasa mai zuwa ne suka jagoranci bikin kafuwar wannan hadaka, irin su tsohon shugaban kasar Nijar Muhammad Usman na jam'iyyar FDL Canji da tsohon Prime Minister Hama Amadu na Model Lumana da Ibrahim Yakuba na MPN Kishin Kasa da Amadu Jibo Max na Ini da Amadu Abubakar Sise na IDR Tabbas da dai sauransu. Gaba da wannan gangami, shugabannin kawancin na CAP 2021 sun zarce da wani takaitaccen taron manema labarai wanda a yansa jagoran 'yan adawa Hama Amadu ya sake tunatarwa game da yanayin da aka gudanar da zagaye na biyu na zaben 2016, wato lokacin da yake tsare a gidan yarin Filinge, a wani lokacin da ya kamata ya yi yakin neman zaɓe a matsayinsa na wanda zai fafata da ɗan takarar PNDS na wancan lokaci, wato Isu Muhammadu. Yana mai nuna takaicinsa a game da yanayin da ake tsare-tsaren zaɓe a yanzu haka. Sahili kenan ya ce ya zama wajibi 'yan ƙasa su tashi tsaye don ganin komai ya gudana cikin yanayin adalci da gaskiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.